الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ko mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduran mu a wannan yammacin ranar talata 25 ga watan Zulhijja shekara ta 2037 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 27 ga watan 9 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila Mabahithi Ilmil Usul fi Tauhidillahi wa Ittiba'ir Rasul na Sheikhul Imam Habib Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Waka a baki mai ita ta fi daɗi, sake maimaitawa ne. Ka ce in cinikin jika yana da jika? Kamar kaka a sati jika a duniya ne, in yi cinikin jika za ka ba shi jika guda? Ko a sati za ka ba shi jika? Shi misali abinda muke so mu gane, idan ka ɗauki mutum aiki, misali ka ba shi kayan kasuwa, sai ka faɗa masa menene iya haƙƙinsa. Misali ka ɗora masa talla, to sai ka gaya masa adi yini nawa za ka ba shi. To a wannan yini, ko da bai sai da komai na dala, idan ya zo dole ka ba shi haƙƙin shi iya abinda ka yanke mishi, ka yi alƙawarin za ka ba shi. In kuma yarjejeniya kuka yi da shi, ga kayan sayarwa je kaka sayar. Idan aka sayar a cikin kashi uku kana da kashi ɗaya, an gane ku? Ko kuma za mu raba tsakiya. To in ya je ya sayar, ku raba. In kuma bai sayar ba, to babu komai a cikin wannan. To amma abin da ya dace, aiki ne ka ɗora masa, ijara ce ka ɗauke shi aiki ya je maka aiki, sai ka gaya masa iya menene haƙƙinsa. Kamar shago da za ka buɗe ka zaunar da mutum ya tsare maka, sai ku yi yarjejeniya da shi, a duk wata nawa zan baka ko a duk sati nawa zan baka. Ko da bai yi cinikin dala a cikin wannan wata, dole ka biya shi iya haƙƙin da kuka yi da shi. To abinda aka ce yayi shi ko ba hujja bane? Waya addini abinda aka hana shi ne hujja. Kenan makumun zancen abinda aka ce ayi ba hujja bane. Kenan kuwa abinda suna addini an hana shi ne. abinda muke so mu sani asali game da addini ko mu ce game da duk wani abu wanda yake ibada shine haramci baya halatta ka zo da wani abu da sunan ibada ka nemi kusaci da ita wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai kana da dalilin da ya tabbatar da cewa abu kaza ibada ne amma alqur'ani ko sunna an gane ko asali baya halatta mutum yayi gaban kanshi ya zo da wani abu da sunan ibada yana neman sakamako akan ta gobe kiyama sai da dalili kenan in mutum yace abu kaza ibada ne to dole ya zo da dalilin da ya tabbatar da cewa ibada ce in babu dalili sai mu koma asali shine hali na mu zo da wani abu da sunan ibada sai idan Allah ne yace mu yi ko manzon sa an gane ku kenan anan abinda muke so mu gane da abinda Allah yace mu yi da abinda yace mu daina wannan duka hujja ne a cikin addini in kace ku yi kaza to sai mu bincike ka wani dalili idan kace ku zo da abu kaza a matsayin ibada sai mu ce to da wani dalili Allah ne yace mu yi ko manzon sa idan kace kar mu yi kaza ka hane mu sai mu ce to Allah ne ya hane mu game da wannan abu ko manzon sa in ka zo mana da dalili alqur'ani ko sunna ko ijma'i na malamai ko kiyasi wanda ya cika sharuddan sa to anan ya zama wajibi akan mu mai maka da'a amma matukar babu dalili to baya halatta kama mutum biyayya akan dina wani abu abinda Allah ya halatta ko kuma cewa kai abu kaza abinda Allah bai shar'anta ba da haka Ubangiji ta'ala na faɗa amlahum shuraka ushra'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam billah shin wai ko suna da wasu uwayen gidaje ne ma'ana wasu allolin su wanda suka shar'anta musu abinda Allah bai bada izini game da yin shi ba tambaya Allah yake shin wai allolin nasu sune suka shar'anta musu wani abu na ibada abinda Allah bai bada izini a yi kaga wannan yana nuna mana ashe baya halatta mutum ya zo da wani abu da sunan ibada sai idan Allah ne ya bada izini yace a yi ko manzon sa na'am daga hannuwa a ƙarshen tahiyya idan mutum zai salamci wannan kwata-kwata baya halatta bid'a ne domin akwai hadisi wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake hani game da haka wanda a ƙarshen tahiyya zaka ga mutum ya daga hannu haka wannan kwata-kwata jahilci ne rashin sanin sallah ne na'am
kamar masu tsori da gyaran targeti wani gaman sukan ambaton wasu abubuwan da ba alƙur'ani ba
a yi addu'a ce ingantacciya ma'anarta ma'ana ce ingantatta wannan ba laifi mai duri ya yi wannan addu'a lokacin da zai dura mutum an gane ko in addu'ar babu guluwi a cikinta babu ɗaukan haƙƙin Allah a ba wani to koma wace irin addu'a ce mai duri ko mai gyara ba laifi ya kan iya yin wannan addu'a kamar yadda akwai wani baiti wanda yana cikin maqamatul hariri wanda madura sukan yi amfani da shi a wajen dora mara lafiya shine yake cewa ya razikan nu'abi fi ushihi wa jabir al-azmi al-kasir al-mahidi ya razikan nu'abi fi ushihi ya ubangijin da ke azurta wato dan hankaka fi ushihi a cikin shekarsa domin dabi'ar wannan hankaka da al'adarsa idan ya haifi idan ya kinkishe kwai yakan tafi ya bar dan ba ruwan shi da shi Ubangiji ta'ala shi yake kuro ma wannan dan takwaf na hankaka abincin da zai ci yana cikin shekarar shi dan haka maganar cewa wai shi hankaka baya kwai sato kwai yake kinkishe wannan duzzance ne cewa wai hankaka gaba daya namiji ne babu mace wannan ya ci karo da nasi na alqur'ani Allah ya faɗa wa min kulli shay'in khalaqana zawjayni la'allakum tadhakkarun kuma ya faɗa subhanallazi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tubitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lam komai da ka sani Allah ya halice shi dangogi biyu akwai namiji akwai mace dai fadar da Hausawa suke cewa Allah shi ya san ta matar hanka ka in kai baka sani ba to mai da sanin zuwa ga Allah da waɗanda suke masana to dan haka in ya kinkishe kon a yanda masana suka bududdigi yakan kaurace ya bar wannan yaya sai sun fara tashi to shine yake cewa ya razikan nu'abi fi ushi ya ubangijin dake azurta dan hanka ka a cikin shekarsa in aka ce annu'ab shine dan hanka ka sai yace wajabiral azmin kaseerul majid ya ubangijin dake tsara kashi wanda yake karyayye mai zabura bayan an dora to anan da aka ce wajabiral azmin kaseerul majid ya ubangijin dake tsara kashi wanda yake karyayye wanda yake mai zabura bayan dori ya tashi ya tsaya ya koma kamar yanda yake da anan wane ne ake roko ubangiji subhanahu wataala don haka wannan addu'a addu'a ce ingantacciya madora sukan iya amfani da ita tare da cewa ga addu'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu na cewa idan ka ji wani wuri na maka radadi a jikinka ka dora hannun abu sannan sai ka ce bismillahi a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir to duk irin waɗannan addu'o'i su ne ya kamata a yi amfani da su amma ita addu'a in dai ma'anar ta kyakkyawa ce babu wani zurfafawa babu ɗaukan haƙƙin Allah a ba wani to ba laifi a kan iya yin ta a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga fasalin da ke bayani cewa yana daga shirka ma'ana haɗa bautar Allah da wani ko ka ce ɗaukan haƙƙin Allah keɓantacce gare shi a sarrafa shi ga wani bawa shine ake nufi da shirka kamar yadda bayani ya gabata tasmiyatu ghayrillahi ma'allahi fi ma huwa haqqun lillahi daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da haƙƙi ne keɓantacce ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ake kira da shirka shine yace yana daga shirka fi'lu man yatabarraqu bi shajar aikin wanda ke neman albarka da wata itaciya an gane ko neman albarka da wata itaciya aw bi hajari ko da wani dutse daga cikin duwatsu aw buqati ko wani bagire mutum ya zo ya nemi albarka da wannan gun aw kabri ko wani kabari aw na hawi ha ko abin da yake kama da haka domin abubuwa ne ba su da adadi sai yace yattakhidhu zalika almakana ida yakan maida wannan bagire wato matsayin idi ne ma'ana yana kai kawo domin haka ce idi duk abin da yake maimaituwa lokaci zuwa lokaci sunan sa idi sai yace wa bayani anna ziyarata tanqasimu ila sunniyatin wa bid'iyatin wa shirkiyya da bayani game da cewa ita ziyara wato ta kasu zuwa kashi uku akwai ziyara ta sunna akwai ziyara ta bid'a akwai ziyara ta shirka an gane ku akwai ziyarar makabarta ta sunna akwai ta bid'a akwai kuma ta shirka wali iyazillah shine anan malam ya kawo mana baitittukan duk da cewa bayani ya gabata akan su ba laifi mukan iya komawa da bayan sannan sai mu biyo mu dasa darasi na yau akan qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala hadha wa min a'mali ahadi shirki min ghairi ma taraddudin aw shakki ma yaksidu al-juhalu min ta'zimi ma لم يأذن الله بأن يعظم كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفي لعابي للأوثان ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات ولم يكن شد الرحال نهوها ولم يكن هجرا كقول السفهاء فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة أو قصد الدعاء والتوصل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة مهدفة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجهل لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن مالم الله يجكنسا نفدا هذا مالم يجي ونن معنى فصلي نبياني كما دوس الأمر sayace wa min a'mali ahli shirki malan yace lalle yana daga cikin ayyukan ma'abuta shirka ko kace yana daga cikin ayyukan mushrikai an gane ko wadanda suka tabe a nan duniya kuma za su yi tabewa ta hakika a gobe kiyama in har mutuwa ta cin musu akan haka ba su duba ba ba su daina ba shine malan yace wa min a'mali ahli shirki lalle yana daga cikin ayyukan wato mushrikai min gairi mata rabbudi malan yace ba tare da wani kai kawo akan haka au shakki ko wani kokonto ma'ana babu wani kai kawo babu wani kokonto game da wannan ayyuka da malan zai zano mana na mushrikai shine malan yace ma ya kasidu juhalu abinda jahilai suke nufata min ta'zimi na girmama malam ya azani Allah bi an yu'azzama abinda Allah bai bada izinin a girmama kaga anan me ya kamata mu fahimta ashe girmamawa ibada ce baya halatta mu girmama wani abu sai abinda Allah ya bada izinin mu girmama shi yanzu misali girmama mahaifa ta darjanta su ta ina muka same shi mun same shi ne ta hanyar alqur'ani da sunna girmama magabata ma'ana duk wanda yake sama da kai ta ina muka samu wannan mun same shi ne ta hanyar abinda Allah ya shar'anta mana a cikin alqur'ani da sunna to dan haka ita girmamawa ibada ce baya halatta ka girmama abu sai idan Allah ne ya bada izinin girmamawa yanzu a nan misali da ake tsaya ma tutar ƙasa da sunan girmamawa shin Allah ne ya ce an daga tuta a tsaya mata kaga wannan yana daga cikin aiki na mushrikai in za a daga tuta kowa ya tsaya ya kame ba motsi ba magana wai sai an gama daga ta can sama wannan kwata-kwata baya halatta baya halatta haramu saboda ka girmama abinda Allah bai bada izinin a girmama shi dai na aka samu tsaya ma tuta shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu tuta akwai tutoci ne yake amma a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka taba tsaya ma wannan tsumma shi ko tuta da ake yin ta alama ce dan a gane wata jama'a kamar gungun wata jama'a ya zamanto suna da alamar da za a gane su in an gare su ya ce wannan jama'ar wani ce dan haka in za a fita fagen daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan kasa sojojinsa wannan ya ba su tuta wannan ya ba su tuta kamar yanda ya ba mutanen Madina tuta ta su ta musamman aka ba mutanen al-muhajirun tuta ta su ta musamman yanda in an gani za a gane cewa gungu kaza jama'a kaza ne dan haka dirafu ake kiran shi alam alam idan aka ce alam ma'khuzun ne min al-alama ma'ana wata alama wadda take bambanta tsakanin abu kaza da abu kaza shine kawai makasudin yin shi da aka yi na kasashe ma dan a bambanta tuta wannan alama ce ta kasa kaza wannan alama ce ta kasa kaza amma maganar in za a daga shi a tsaya a kame ko ana wani kalalo wannan duka haramu saboda ka girmama abinda Allah bai bada izini a girmama duk abinda ka girmama wanda Allah bai bada izinin a girmama to wannan shirka ce shine yace ma yaksidul juhal abinda jahilai suke nufata an gane ku abinda juhal tsantsar jahilai wawaye waɗanda ba su san inda aka sa gaba. Yace min ta'zimi abinda suke nufata na girmama malam ya azani Allah, abinda Allah bai ba da izini bi an yi azama, wato da za a girmama. Haka karin fa'ida, mutumin da zaka ga in ana kiran sallah ya tsaya kan ya kane baya gaba baya baya, shi ma wannan tsantsar jahili ne, ba haka aka sunnanta mana ba. Abinda aka sunnanta mana kwaikwayon ladani ba tsayawa ba, ba wanda ya shar'an da cewa in ana kiran sallah mutum ya tsaya. An gane ko? Iya, abinda aka sunnanta mana kwaikwayon ladani. Idan ka tsaya ana kiran sallah da sunan girmamawa, ka tsaya to ka zo da abinda Allah bai ba da izini ba. Shine sai ce kamar ya luzubi buku a ce, kamar mutumin da yake fakewa wato da wani wuri ya je ya zauna wai da sunan neman albarka, kamar yanda zaka samu waɗanda masu wuce aya zaki, waɗanda suke fin mai kora shafawa, kamar yadda Hausawa suke faɗa, masu ɗaukan haƙƙin Allah su ba wani bawa. Za ka ga irin waɗannan wanda ake da'awar walitaka gare su, in sun zauna a wuri sun tashi, sai ka ga ana kokowar zama abun wai neman albarka ne ake. Ƙasar gun kwashe ta ake. Akwai wani ɗan uwa wanda yake halarta wannan darasi, ya faɗa mana, ya tabbatar mana a matsayin shi na darakta a wani gari da yake karanta wannan da yake karantarwa. Akwai wani shehu da yake kai ziyara, in yaje inda ya zauna kasar wurin ake kwashewa, ana jika ana sha. Shine yace kamar ya luzubi buƙati, yace kamar wanda ke fakewa bi buƙatin da wani bugire. Lafazin buƙa shine bugire, jamusa shine biqa, kamar yadda yace fi buƙatin mubarakatin minash shajarati ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Shine yace kamar ya kamar wanda ke fakewa bi buƙatin da wani bugire wai da sunan ya nemi albarka da wannan gu. Yace to wannan aiki ne na tsantsar mushrikai, na jahilai waɗanda suke mushrikai. Kaga kenan neman albarka da bugiren, in ma ka je ka zauna ko ka ce ka ɗauki ƙasar wurin ka je ka sha, to wannan duka shirka ne da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Me yasa? Domin ka nemi albarka ba ta hanyar da Allah ya shir'anta a nemi albarka. Mun yi bayani a baya, Ubangiji ta'ala shine mubarak, ma'ana mai sanya albarka. Albarka gaba ɗaya a hannunsa take, kuma shi yake sanya albarka a abin da ya ga dama. Shi ya sanya albarka ga Ibrahim alayhi salam da ƴaƴansa, kamar yadda yace wa barakna alayhi wa ala Ishaqa. Mun yi albarka ga Ibrahim, haka nan ga ɗansa wato Ishaq. Haka ya shi ya saka albarka wato ga masallacin Qudus, kamar yadda yace subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shi ya sanya albarka a masallacin Qudus. Haka annabi Isma'il alayhi salam ko kuma annabi Isa alayhi salam ya fada, chai wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ubangiji na ya maida ni ma'abucin albarka ne duk inda na kasance. To dan haka albarka a hannun Allah take. Shi yake sanya albarka ga wanda ya ga dama, hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na annabin Allah, manzansa fiyayyen halitta, shi ma bai isa bai sanya albarka ga wani abu sai dai ya addu'a cewa Allah ya sanya albarka, saboda ba shi da sanya hannu game da albarka abu ce wanda take banda da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, sai dai ya addu'a cewa Allah ya sanya albarka. Dan haka sahabbai in sun haifi ƴaƴa sukan kai masa yayi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka, kamar yadda Ummu Sulaim da ta haifi ɗanta ta ba ana, sai kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya masa tahniki, ya tauna dabino, ya lakuta masa, ya masa addu'ar cewa barakallahu fi barakallahu fika, Allah ya sanya maka albarka. To dan haka ya sunnanta mana in wannan addu'ar da zamu ma ma'aurata, barakallahu alayka wa barakallahu fika, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair, kaga addu'a ce kake cewa Allah ya sanya albarka. To dan haka albarka a hannun Allah take, shi kadai yake sanya albarka ga duk abin da ya ga dama. Sai dai mu yi addu'a cewa Allah ya sanya albarka, amma mun yi kadan mu ce abu kaza mun samu shi albarka. Faqidu shay ila yudi, haka laraba suka fada, wanda bai yi da abu ai bai isa bai dauka ya bada. To shine yace kaman yaluz, kamar wanda ke fakewa bi buqatin da wani bagiri danihin neman albarka, aw hajari ko wani dutse. Ka dauki wani dutse wai ka shika ka sha da sunan neman albarka, ko kuma ka je ka shafi wannan dutse, ko ka hau wannan dutse da nuni neman albarka, to wannan duka shirka ne. Zaka ga kasancewar jahilai daga cikin alhazzai sukan je wai wannan dutse wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kungonsa wanda ake kiran shi Jabal Saur, suna zuwa suna shiga suna shafar wannan dutse wai da nihin ziyara ce ta neman albarka. To wannan ba maganar samun lada sai dai zinubi, domin ka girmama abinda Allah bai girmama shi ba. Ziyara ibada ce, baya halatta kai wata ziyara sai idan Allah ne ya shar'anta ziyara ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Da jahilan alhazzai wanda zaka gansu suna kokowar hawan wani dutse da ake kiran shi Jabal Rahma a nan Arafa, zaka ga tunda farar safiya kamar balbiyun sun yabe wannan dutsen. To wannan dutse ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kan shi bai je ya hawo tsaya. Dutsen yana bayansa ya tsaya a nan, ya kuma mi ya faɗa ci ayi wa kaftu hahuna wa arafa kulluha mawqif. Manzo Allah ya ce na tsaya a nan, amma ku san da cewa arafa gaba ɗayan ta wurin tsayuwa ce, don kar a samu wani jahili a wayi gari zamani yayi zamani ya ce wai he inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya nan zai zo zai tsaya. To ku dubu nawa ko miliyan nawa suke yin haji? Kowa ya zo ya ce sai ya tsaya a nan, don haka ya ce na tsaya a nan, sai ya ce amma ku san da cewa arafa gaba ɗayan tafi wurin tsayuwa ne, domin musulunci abu ne wanda yake mai sauki. To don haka a takaice shi ne ya ce a hajarin ko wani dutse, duk dutsen da mutum ya zo ya nemi albarka da shi, matukar ba Allah bai ya ce a nemi albarka da shi, wannan mutum ya yi shirka. Hatta da Hajarul Aswad, albarkar da Allah ya sunnanta ya shar'anta mana mu nemi albarka da shi, shine sumbantar shi, sumbantar shi da aka sunnanta ma mai dawafi. Idan kana dawafi sai ka je ka sumbance shi, amma in ba dawafi ba kake ba sunnanta maka ba ka je ka sumbance shi. Idan kana dawafi ne zaka zo ka sumbanci wannan dutsen, ka sanya kanka ka tsotse shi, shine Hausawa suke kiran shi wurin shan nono. In wannan dama ta farko bata samu ba, sai ka dora hannunka akan shi sai ka sumbanci hannun. Idan wannan dama ta biyu bata samu ba, ta uku wadda ta rage maka daga inda kake, sai ka daga hannu kai masa nuni ka ce Allahu Akbar, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjin sa ta bankwana yayi dawafi akan raƙuminsa, idan yazo daidai dutsen ya dabarance shi manzo Allah da yasan da a hannun shi sai ya nuni sai ya ce Allahu Akbar, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari. To dan haka Umar Allah ya kara masa yadda yana cikin dawafi da yazo daidai Hajarul Aswad zai sumbance shi, Umar sai ya tsaya ya daga muryarsa domin ya karkabe ma jama'a wani abu na bulbulin mabuzanci wanda yake cikin zuciyarsu. Umar ya ce wallahi inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yukabbiluka ma qabbaltuk. Yace wallahi na yi sani, na tabbatar da cewa kai dai dutse ne, baka cutarwa baka amfanarwa. Yace wallahi in ba dan naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sumbantar ka, yace wallahi bazan sumbance ka ba, saboda na san baka isa baka cutar da wani ko ka amfane shi. Wanda bai sumbance ka ba, bakai kai kadan ka cutar da shi, kuma wanda ya sumbance kan kai kadan ka amfane da shi. Yace ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sumbantar ka, shi yasa nake sumbantar ka. Kaga me zamu fahimta ana, ashe neman albarka biyayya ce, sai abinda Allah yace a nemi albarka da shi sannan zaka nemi albarka da shi. Mun yi bayani a baya wani malami da yake famar yada shirka a ban kasa, shine yake fada wai cewa wai yake kirkiro wani hadisin sa wai cewa wai manzon Allah ya fada law ahsana ahadukum dhannahu bi hajarin lanafa'a, wai inda ɗayan ku zai kyautata zakansa da wani dutse ya dauka da niyyar neman albarka, wai dutsen zai amfane shi. Kawai haka kaga dutse a ƙasa sai ka dauke shi wai da niyyar neman albarka, ko ka shika ka sha ko ka kulle shi ka sa a cikin kayan ka, wai dutsen zai amfane ka. Sai dai a nan misali, kai ne baka da lafiya, kana da wata rashin lafiya a jikinka, to akwai wani dutse, dutsen yana da wani sinadari a jikin shi wanda in an jika an sha ruwan da izinin Allah za a samu waraka game da wannan rashin lafiya, to wannan ba laifi akan iya jikawa. An gane ko? In an tabbata dutsen yana da wani sinadari a jikin shi wanda in an jika, to wannan ruwa da za a sha zai yi amfani game da rashin lafiyar da take jikinka, to wannan ba laifi akan iya amfani da shi. Amma in rashin lafiya kamar abu wanda yake wahani a ce ai wannan dutsen maganin baki ne ko maganin mayu ne, to wannan baya halatta aiki ne na mushrikai. Shine yace aw hajari, yace ko wani dutse, sai yace aw kabri maiti, yace ko kabarin wani matacce. An gane ku? Mutum ya je ya nemi albarka da kabarin wani matacce, imma wato ka ce wannan kabari shi ne za ka je ka shafa ka zauna ka dukufa a gindinsa domin neman albarka, ko ka kwashi kasar ka jika ka sha, shi ne ya ce aubi ba abu shajari, ko kuma sharan wata itaciya. Mutum ya dau wata itaciya da nihin neman albarka, alhali Allah bai tabbatar mana da cewa akwai albarka game da wannan itaciya, to shi ma wannan shirka ne. Wanda mun yi bayani kamar yanda za ka samu ƴan uwa kauyawa musamman ma su irin tallar zogala da sauransu, sun ɗauko furan tumfafiya sun sa a cikin kayansu na kasuwa, wai cewa wai maganin samun kasuwa ne maganin sa'a, da wata itaciya da za ka ga an zo an sanya ta a cikin randa wata mai sanyi, wai ana kiranta sanya, wai maganin wai miyagun ce da sauransu. Waɗannan duka shirka ne, baya halatta, saboda ka nemi albarka da abin da Allah bai sanya albarka ba a cikinsa, bai shar'anta neman albarka da shi. Mun yi bayani a baya itaciyar zaitun, waye tabbatar mana cewa itaciya ce ma'abuciya albarka? Ubangiji ta'ala a cikin Alkur'ani, yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna. Haka dabino ice ne ma'abucin albarka. Manzon Allah ya faɗa cewa duk wanda aka wayi gari ya ci kwayar dabino bakwai, dabinan da ake kiran shi ajuwa, ajuwa ta birnin Madina, manzon Allah ya ce wani sihiri ko wani dabo ko wani kulle-kulle ba zai yi tasiri gare shi. Haka in ka ɗauki irin su habbatu sauda, ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana akwai albarka a cikinta, shine ya ce alhabbatu sauda shifa'un min kulli da, baƙar kwaya manzon Allah ya ce waraka ce game da duk wata rashin lafiya. Sai dai rashin lafiya gobe sai dai mutuwa da tsufa, su kadai ne ba ta maganinsu. Zuma Ubangiji ta'ala shi ne ya tabbatar mana akwai albarka a cikin da fihi shifa'un linnas. Haka ruwan zamzam, ruwa ne wanda yake ma'abucin albarka. Manzon Allah ya ce ma'u zamzam lima shuribala, ma'u zamzami lima shuribala, ruwan zamzam na kasancewa ga abinda mutum ya sha shi da niyyar. Duk abinda ka sha shi da wannan niyya Allah zai cika maka niyyarka. To dan haka shi ne ya ce aubi ba abin shajari, ko da sharan wata itaciya. Mun yi bayani hadisin da yake tabbatar mana baya halatta ka zo ka nemi albarka da wata itaciya sai idan Allah ne ya shir'anta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun fita yakin Hunayn, akan hanyarsu suka wuce da wata magariya wanda ake kiranta zatu anwar, wanda mushrikai suka rataye makammansu a jikinta da nihin neman albarka idan sun fita fagen daga su yi galaba akan abokan gabansu. Sahabbai suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ij'alna zata anwaqin kama lahum zatu anwaq, suka ce ya rasulullahi mu ma ka keɓance mana man wata itaciya wadda za mu ringa rataye makammanmu kamar yadda abokan gabanmu mushrikai suke da tasu. Abin ya girmama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yayi al'ajabi matukar al'ajabi manzo Allah yace Allahu akbar a wata riwaya yace subhanallah sai yace laqad qultum kama qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fi wa ba'ilun ma kanu ya'malun qala aghayra allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'ala al'alamin yace wallahi kun fada mun wata kalima irin kalimar da banu isra'ila suka fada ma annabi musa lokacin da Allah ya halakar da abokin gabar su fir'auna da mabiyansa ya ketare teku da su suka tarar da wasu jama'a sun dukufa suna bautar gunki wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun Allah yace mun ketare teku da jikokin Ya'qubu alaihi salam an gane ko annabi Musa da jama'ar sa fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum sai suka iso ga wata jama'a waɗanda sun dukufa ga wasu gumaka nasu suna bauta musu sai suka ce wa annabi Musa shedani ya kawata musu wani abu ya burge su sai suka ce ij'al lana ilahan kama lahum aliha Musa ya kamata mu ma ka sanya mana wani Allah mu ringa bauta masa kamar yadda waɗannan suke da addinin su Annabi Musa yace innakum qaumun tajhalun lalle ku jama'a ne wanda kuke jahiltar karshen lamarin yace inna ha'ula'i mutabarrun ma hum fi waɗannan da kuke gani abinda suke ciki na bautar wani Allah mai halakar da su ne a duniya da lahira wa ba'ilum ma kanu ya'mal kuma duk abinda suka zamanto suna aikatawa na bautar da suke ma gumaka batacciyar ibada ce ba za su samu sakamako akan ta gobe kiyama sai yace a gairar Allah ya bijikum ilahan yanzu wani Allah zan nema muku a matsayin abun bauta wa huwa faddalakum ala al'alamin alhali ubangijin ku shine ya fifita ku ya zabe ku ya fifita ku akan jama'ar da kuka hada zamani da su duk wani wanda kuka tara zamani da su kun fi su daraja fa Allah ne ya fifita ku akan haka yin ku wannan kyauta yin ku wannan ni'ima yanzu hannun agogo za mu juya mu nemi wani abun bauta na daban-daban da Allah da ya halicce mu annabi Musa yana musu inkari akan haka matukar inkari to dan haka duk wata itaciya duk wani dutse duk wani kabari na matacce ko ma menene baya halatta ka nemi albarka da shi sai idan Allah ya shar'anta nemi albarka da shi duk wanda ya nemi albarka da abinda Allah bai shar'anta a nemi albarka da shi wannan yayi shirka an gane ku yayi shirka da ubangiji subhanahu wataala shine manan sai yace mustaqizan bi zalikal makan yace yana ne rukun wannan wuri idan a matsayin cewa idi ne ma'ana wuri ne na kai kawo yaje ma'ana ya nemi albarka da wannan wuri kafili abidin awsali kamar aikin wato masu bautar gumaka wanda bayani ya gabata Abu Basra Al-Ghifari hadithin na cikin Al-Muwatta ta Imam Malik ya hadu da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sai yake tambayar sai yake cewa daga ina ya Abu Huraira sai yace masa wallahi na dawo ne daga dutsen Ur Saina can naje nayi sallah dutsen da Allah ya yi zance da Annabi Musa Abu shi da sai yake ce masa yace wallahi law adraktuka qabla an takhruja yace ma kharajta yace wallahi inda a ce na tarar da kai kafin ka fita kaje yace wallahi bazan barka kaje ba Abu Huraira yace da wani dalili sai yace masa domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida ba a daura sirdi takanas takanu ayi gulaguro aje wani wuri da nihin neman albarka ziyara neman albarka sai dai ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku maza Allah yace masjidi haza wannan masallacin nawa sai yace wa masjidil harami da masallacin Allah mai alhurma sai yace wa masjidil aqsa wato da masallacin qudus su kadai ne duk inda kake a fadin duniya zaka iya nika gari ka biya jirgi ka hau ka je ka ziyarci wannan takanas a yau din Allah ya wadatar da kai ya hure maka zaka iya biyan jirgi ya sauke ka a birnin Madina ka je ka ziyarci masallacin manzon Allah ka dawo ko ka je takanas ka je makka ba umra ba ta kai ka ba haji ba kawai ziyarar masallacin ka je ka ziyarci wannan masallaci kai sallah ka dawo me yasa su waɗannan masallatai guda uku aka hadatta mana mu nika gari ta kanas mu je mu ziyarce su saboda sun keɓanta da wani al'amari wanda babu wani masallaci babu wani wuri a doron ƙasa da ya keɓanta da wannan fadla masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yayi sallah ta farilla ko ta nafila sallah din tak to zaman sallah dubu take idan ku a masallacin harami na Makka ne mutun yayi to sallah din tak ta farilla ko ta nafila matsayin sallah dubu dari take kamar yanda yake cikin wata riwaya masallacin Uhud sallah din tak ta farilla ko ta nafila matsayin sallah dari biyar take ya fada a cikin hadisi ingantacce sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam salatu fi masjidi hadha bi alfi salatin fi ma siwahu illa almasjid alharam fa innahu bi mi'ati alf aw kama qala yace sallah a wannan masallaci nawa manzo Allah yace matsayin sallah dubu take a wani masallaci wanda ba shi ba yace sai dai masallacin Allah ne alhurma sallah dai tak a masallacin harami ne kuma manzo Allah yace matsayin sallah dubu dari take dan haka su ne aka shir'anta mana mu nika gari mu je mu ziyarce su haka Abu Sa'id al-Khudri wato Lays ibn Abi Sulaym da shi da wata jama'a sun yi niyya ta kanar su nika gari su je wato su ziyarci dutsen Uhud Saina suka haɗu da Abu Sa'id al-Khudri yace maza ku koma kar ku tafi yace domin naji manzon Allah na faɗa la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a nika gari ta Kanas ta Kano ayi gulaguru da nihin ziyarar wani wuri da nihin neman albarka sai dai ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku haka kuma hadisi ya inganta wanda yake da wannan ma'ana daga Ibn Umar Allah ya kara masa yadda shine kenan malam sai yake faɗa kuma ziyarar sannan ita ziyarar makabarta malan yace ala aqsami thalathatin tana kan kashi uku ma'ana ta kasu zuwa kashi uku ya ummatal islami ya ku al'ummar musulmi kusan da cewa ziyarar makabarta ta kasu zuwa kashi uku malan sai ya fara da kashi na farko saboda muhimmancin sa da fifikon sa ita ce ziyara ta sunna yace fa inna wazairu fi ma admara malan yace idan mai ziyarar makabarta yayi niyya fi ma admarahu fi nafsihi a cikin abin da ya kudirta a zuciyarsa game da ziyarar sa tankiratan bil akhirah shine dan tunawa da makomar sa lahira ya ziyarci makabarta da nihin tunawa game da makomar sa lahira manzo Allah ya faɗa kuntu na haitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah aw kama qala manzo Allah yace da dai na hane ku game da ziyarar makabarta manzo Allah yace ku saurara yanzu ku je ku ziyarci makabarta na ba ku izini domin ziyarar makabarta za ta tunatar da ku makomar ku lahira a wata riwaya manzo Allah yace da na hane ku game da ziyarar makabarta sai yace ala fazuruha sai yace fa innaha tudimiqul aina fa innaha tudimiqul aina wa turiqul qalba wa tuzakkiru bil akhirah kama qala yace domin ziyarar makabarta manzo Allah yace takan sanya idanu su zubar da hawaye duk idaniyar da hawaye ya zuba dan tsoron Allah to Allah ya haramta ma wuta a ranar kiyama Allah ya haramta ma wannan idaniya wutar jahannama a ranar kiyama duk idan da yayi kuka saboda tsoron Allah to Allah ya haramta masa wuta manzo Allah yace ziyarar makabarta tana sanya idanu su zuwar rahawai sannan tana lausasa zuciya domin ziyarar makabarta na daga cikin fawaidin kinta shine lausasa zuciya in ka ji zuciyarka ta kekashi ma'ana imaninka ya sauka to ka ziyarci makabarta zaka samu laushin zuciya sannan abu na uku manzo Allah yace kuma zata tunatar da ku game da makomar ku lahira shine anan malam yace fa inna wazairu idan mai ziyarar makabarta yayi niyya fi ma admarahu fi nafsihi game da abin da ya kudirta a zuciyarsa tadhkiratan bil akhirah, tunawa game da makomarsa lahira. Abu na farko kenan. Sai yace thumma du'a lahu walil amwati, sannan abu na biyu yayi niyyar addu'a ga kansa da su mamata. Amma abinda muke so mu sani, yin addu'a ga kanka in ka ziyarci makabarta to me biya ce ga addu'ar su mamatan da ka ziyarta? Amma takannas ba za ka je makabarta ka ce domin kai ma kanka addu'a, a'a, anan in za ka ma su mamatan addu'ar to sai ka fara da kanka, domin yana daga cikin ladabi, yana daga cikin ladabba na addu'a in za ka yi addu'a ka fara da kanka. Kamar yadda Ibrahim alaihi salam Allah ya hakaito mana addu'arsa, rabbana firli wali walidayya wali mu'minina yawma yaqumul hisab, yace ya Allah ka gafarta mu, ya Allah ka yi gafara ga mahaifana, ya Allah ka yi gafara ga mu'minai a ranar da hisabi ke tabbata shine yin alkiya. Haka can Ubangiji ta'ala ya hakaito mana addu'ar mu'minai, rabbana gfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil imani ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. فرقو تشا سكي ربنا غفر لنا يا الله ka gafarta mana, sai suka ce wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, kai gafara ga dan uwan mu wadanda suka rigaye mu game da ba da gaskiya. Haka annabi Nuhu alaihi salam ya fada, rabbi ighfirli wali walidayya walil mu'minina wali man dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. To dan haka addu'ar da shi ne ziyarar makabarta zai yi ga kanshi mai biya ce ga addu'ar mamatan da zai ma. Amma takannas ba za ka ziyarci makabarta domin kama kanka addu'a in kai haka kai biya. To amma ka ziyarci makabarta in za ka ma mamata addu'a sai ka fara da kanka. Shi ne yace thumma du'a lahu walil amwat, sannan yin addu'a ga kansa da matattu. An gane ku? Kenan sai ka ce Allahumma ghafirli wali jami'il muslimina al-ahya'i minhum wal amwat, ya Allah kai gafara gare ni, kai gafara ga dukkan musulmi rayayyinsu da matattunsu. Sai yace bil afwi, wato yi musu addu'a game da rangwami na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, cewa Allah ya rangwamta musu laifukansu. Wasafi, ya kauda kai anin zallati, wato game da kurakuransu. Lafazin zallati jami'i ne na zalla, in aka ce zalla tuntube kenan, tuntube ne ake niyya tuntube kuskure kenan. An gane ko? Kuskure kenan. Shin yanzu mutum da yake tuntube danihi ne yake yin shi? Wajen aje kafa ne kake kuskure ka aje ta ba daidai ba, sai kai tuntube. Shi yasa duk wani laifi ake kiran shi zalla kenan, tuntube kenan. Shine yace bil afwi, wato kuma du'a la usanan yi makansa addu'a walil amwati da matattu, bil afwi game da neman rangwame na Ubangiji subhanahu wata'ala, wasafi da kauda kai anin zallati, yace game da kurakurai. Sai yace walam yakun shaddar rihala na hawaha, kuma bai zamanto ba ya daura sirdi takanas na hawaha wajen makabartar, ya daura sirdi yayi bulaguro domin ziyarar wani kabari. Idan yayi haka to yayi miliya. Ka tashi takannas ka ce zaka je ka ziyarci wani kabari, in kai haka kai miliya. Wannan zai nuna mana kuskuren alhazzai, wanda takannas daga birnin Makka sai ka ji mutun ya ce wai zai tashi zai je Madina wai ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka miliya ne. Duk hadisan da aka kirkira aka zo da su hadisai ne ƙarya, wanda yake cewa mana hajji walam yazurni faqad jafani, duk wanda yayi haji bai ziyarce ni ba to ya mauta da sauransu, dukkan su hadisai ne mauduai. Kuma ziyarar masallaci mu, ziyarar Madina ba ta da alaka da haji, zauna take da gindin kanta. Zaka iya zuwa ka je kai haji ko kai umra baka ziyarci Madina, kuma babu abin da ya tauye hajin ka ko umrarka, illa kasancewar anan abin da ya dace a matsayinka na mumini mai kwadayin ayyuka na alkhairi, ya kamata ka jefi tsuntsu biyu da dutse guda. In Allah ya baka damar zuwa Makka domin yin haji ko umra, to kai kokari ka isa Madina, domin tafiya ce kilo 450, daga nan ku kilo 1000 nawa ne za ka yi? a kadan daga nan jirgi abinda zai sauke ka Jidda tafiya ce ta awa 4 zuwa awa 5 sai kai kusan awa 5 wanda jirgi kwa kamar jiragen da ake jigilar alhazai galibi a awa 1 yana tafiya ta kilo 900 da wani abu kusan kilo 2 a cikin awa 1 kusan kilo 2 yake tafiya dan haka kenan dama ce ka samu wanda karka bari ta kuce maka in ka je haji ko umra to ka je ka ziyarci wannan masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama takannas abinda zai kai ka shine ziyarar wannan masallaci in ka ziyarci wannan masallaci in ka tarar da lokacin sallah ta farilla ce kai in ba lokacin sallah ta farilla bace kai nafila in ka gama sai ka je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai masa sallama kai masa salati kama Abu Bakar sallama sannan kai gaba kama Umar sallama in addu'a ma zaka yi to ba shar'anta maka ba yin addu'a a gindin wannan kabari domin malaman nan guda hudu a immatu ahli sunna wal jamaa al-imamu Malik da al-imamu Shafi'i da al-imamu Ahmad da al-imamu Abu Hanifa gaba ɗayan su sun kyamaci mutum ya tsaya ya ce anan zai yi addu'a domin ba a shar'anta yin addu'a anan dan haka zaka ga ɗan sanda ɗin ma addu'ar zaka yi sai su dan tura ka gaba ka fuskanci alƙibla ka yi addu'a ba a fuskantar kabari yayin addu'a gane ko ba shar'anta ba sallama da salati kuma koma nan cikin izziya a cikin littafi na al-izziya littafi ne na fiqhul malikiyya abinda yazo mana da shi ne bayani game da ziyara ka je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai masa sallama kai mai salati kai gaba kama Abu Bakar sallama kai gaba kama Umar sallam shine iya abin da yake ziyara to abinda muke so mu gane ba a hana ka ziyarce su ba amma na takanas ka nika gari ka ce zuwa ne zakai Madina domin ziyara wannan shine ka saba ma Allah ka saba ma manzon sa domin shi manzon Allah yace mana la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida ba a daura sirri takanas ta Kano ayi bulaguru da nihin neman ziyara ko neman albarka maza Allah ya ce sai dai daga cikin waɗannan masallaci guda uku amma da sunan ka ziyarci masallacin shi zaka nika gari tuku duk inda kake a fadin duniyar nan ka je ka ziyarta in ka je ta Kanas da nihin ziyara wannan masallaci to an sunanta maka ka je kai masa sallama kamar yanda sahabbai suke zuwa irin su Abdullahi dan Umar in sun yi bulaguru sun dawo za su je kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai su yi masa sallama da salati sai ma Abu Bakar kuma ya ma mahaifinsa shine Umar Allah ya kara masa yadda shine malam yace walam yakun shaddar rihala na hawa bi zaman tuba ya daura sirdi ma'ana takanas ta Kano ya nika gari na hawa wajen ziyarar wannan masallaci wannan wato ziyarar wannan kabari sai yace walam yakul hujra kuma bai faɗi wata mummunar kalima ga kaunin sufaha wato kamar fada ta wawaye abinda bai dace ma shari'a domin zaka ga wasu sun ziyarci makabarta suna maganganun da sun saba ma shari'a sai malam yace fatilka sunnatu wannan ziyara ita ce ziyara ta sunna a ta sirriha malam yace haka ta zo a bayyane karara fi sunanil musbatati sahiha a cikin sunnonin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam al-musbatata wanda aka tabbatar da su a cikin littattafai na sunna as-sahiha kuma hadisai ne ingantattu kenan anan abinda muke so mu sani malam ya zano mana abu na farko abinda zaka saka a cikin zuciyarka game da wannan ziyara tunawa game da makomarka lahira ka tuna cewa waɗannan mamata da ka zo ka ziyarta da kuna raye da su kuna faduwa kuna tashi me yiwa danginka ne me yiwa abokanka ne me yiwa makwabtanka ne me yiwa ƴan uwanka ne mu'min ka ziyarce su ne domin tunawa da makomarka lahira wannan shine abu na farko da mutum zai saka a cikin zuciyarsa game da ziyarar makabarta koda ba makabartar mu'minai bace koda ta kafirai ce in dan ka tuna game da makomarka lahira to ya halatta ka ziyarci wannan makabarta ta kafirai amma ba za ka yi musu addu'a ba an gane ko kawai za ka ziyarta domin ka tuna makomarka lahira duk ayar da suka sheke duk ta'asar da suka yi ga yau ga yanda makomarsu ta kasance da wanda yima Allah da'a da wanda Allah ya da wanda ya kangare ma ubangijinsa kowa dai karshen alewa kasa kamar yanda Hausawa suke fada kullu nafsin za'iqatul maut kuma duk wanda ya sake ya mutu to ya sauka wani zango daga cikin zanguna waɗanda suke na lahira kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada kabari farkon masauki ne daga cikin masaukai na lahira in ma ya zama dausayi daga cikin dausayi na aljanna ko ya zama turami daga cikin ramuka na wuta to haka ake bukatar mutun ya saka tunanin makomar lahira a zuciyarsa abu na biyu dan kama mamatan addu'a kama kanka addu'a kai da mamatan abu na biyu kenan ka amfanar da waɗannan mamata game da addu'ar da zaka musu kuma kai ma ka amfanar da kanka sannan sharadi na uku kar ya zamanto takanasu bulaguro ne kai domin ziyarar wannan kabari ko wannan makabarta idan takanasu bulaguro ne kai domin ka ziyarci wannan kabari to ka zo da bid'a abu na hudu kar a samu ta mummunar kalima wadda ta saba ma shari'a game da wannan ziyara taka akwai kali na hudu ko mu ce na biyar yanda ziyara ta sunna take ta makabarta in ka ziyarci makabarta zaka ma wato mamatan addu'a ko wani kabari ne ka ziyarta na musamman in zaka masa addu'a to wannan addu'a kuma ba tsugunnawa ba ke a tsaye zaka yi ta an gane ku a tsaye zaka yi ta kuma baya sun ba za a karanta ko tabaraku kul huwallahu ko wata sura ta daban ta alqur'ani a dole ka yi addu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ziyaran nan a tsaye zaka yi ta ba tsugunnawa ba zaka yi tsaye zaka yi ka fuskanci alƙibla ka daga hannunka ka yi addu'a ga waɗannan mamata da kanka dalilin da yake tabbatar mana da haka wato shine hadisin da ke cikin sahihu muslim da sunanin nasa'i da al-musannaf na abdurrazzaq as-sanani da al-musnad na al-imam ahmad wato muhammad ibn qais ibn makrama ibn al-muttalib ke fada cewa a wata rana yake fada ga almajiransa yake cewa ala'u hadisukum anni wa an ummi yace ku saurara zan ba ku labari a madadina kuma daga madadin mahaifiyata mahaifiyata ta fada mu almajiran suka ce fa zananna annahu yuridu ummuhu allati waladat mu muna zaton cewa mahaifiyar shi wanda ta haife shi ita ce zai rawaito hadisi daga gunta sai yace qalat aisha radhiyallahu anha yace aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uwar mu'minai ta faɗa kamar yadda Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim sai yace wa azwajuhu ummahatuhum Aisha tace ala uhaddisukum anni wa ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace ku saurara ina ba ku labari daga ni kuma daga mai gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce kware ya Aisha ba mu labari Aisha sai take cewa nan ma kanat laylati allati kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fiha indi yayin da dare na wanda ya kasance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ni ma'ana da kwana na ya zagayo an gane ku daga cikin rabon kwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma matansa Aisha tace in qalaba fa wada'a rida'ahu manzon Allah sai ya shigo cikin daki ya shigo cikin gida Aisha tace sai ya ajje mayafinsa wa khala'a alaihi ya fitar da takalmansa fa wada'a huma inda rijlaihi sai ya ajje takalman gurin kafafunsa wa basada tarfa izarihi ala firashi manzon Allah ya shimfida gefin gyautarsa wato akan shimfida fa faja manzon Allah sai yake shingide dan kwanta falam yalbas illa raisa ma zahara annahu qadra raqad tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi jinkiri ba sai face gulgudan cewa ya bayyana da nayi barci dan kwancin da kawai yayi zaton cewa nayi barci a lokacin na Aisha tace fa akhadha rida'ahu ruwaida asannu manzon Allah sai ya dau mayafinsa ya dan yafa wanta ala ruwaida manzon Allah ya sanya takalmansa a hankali wa fataha albab ruwaida tace ya bude kofa asannu fa kharaja manzon Allah sai ya fita kuma ajafa ruwaida manzon Allah sai ya maido tauri asannu za a yi Aisha ta ce fa ja'altu dir'i ala fi ra'si waqta mart ta ce na dauki riga ta na sa na dauki mayafi na na rufe kaina wata qanna'atu izari ta ce na daure gyautona kuma qalaqtu ala idri ta ce sai na bu bayan sa in ga ina zaya hatta ja al-baqi'a ta ce sai na ga yaji ya shiga makabarta ta baqi'a a wata riwaya da zai shiga sai ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'adu gadan mu'ajjalun wa inna insha Allahu bikum lalahiqu Aisha tace fa qama fa afada al-qiyama sai ya tsaya ya tsawaita tsayuwa tsayuwa mai tsawo na Aisha ce ta tsugunnawa yi ce ta yi fa qama manzon Allah sai ya tsaye fa afada al-qiyama ya tsawaita tsayuwa dan haka wannan gaba tana tabbatar mana ziyarar makabarta ziyara ta sunna in ka ziyarta in za ka yi addu'a a tsaye za ka yi thumma rafa'a yadayhi thalatha marrat tace sai ya daga hannuwansa so uku manzon Allah ya daga hannun shi yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a kamar yanda bayani zai zuwa a ƙarshe addu'ar da ya maimaita ta yake Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqa Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqa yace ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta ta baqiya manzon Allah haka yake addu'ar yana maimaitawa ya daga hannunsa ya jima ya jima ya jima yana addu'a ya sauke sannan ya koma daga hannun ya jima ya jima ya jima yana addu'a ya sauke sai da ya maimaita su uku Aisha tace thumma harafa fan haraf sannan sai ya juyo tace ni ma na juyo wa asra'a fa asra'tu manzon Allah ya ringa sauri tace ni ma na ringa sauri fa harwala manzon Allah ya ringa gudu gudu tace fa harwaltu ni ma na ringa gudu fa ahadara fa ahadartu manzo Allah ya ringa kamar su kuwa irin da doki yana gudu gudu tace ni ma da ringa irin wannan gudu sassaka tace fa sabaqtu husi na rigaye shi zawwa gida fa da kaltu na shigo gida na mai da kauri da maza tace fa laysa illa anifajatu tace shigowar manzo Allah bai zaman to bace kawai na kwanta shi ma yana shigowa fa dakhala ya shigo fa kana sai yace maliki ya aisha yace me yasa nake ya aisha tarhim ne na aisha aisha me yasa hashiyar rabiyata manzo Allah yace yanzu irin wannan shashika mai tsanani me yasa mu aisha tace kuntu la shay'a ya rasulullah nace ya manzo Allah ba komai manzo Allah sai yace mata la tukbiranni aw la yukbiranni latiful khadir lalle ne ki bani labari abin da yasa ki wannan shashika ko kuma ubangiji wanda yake mai matukar tausasawa gaba da bayinsa masanin abu wanda yake koye da bayyane ya bani labari ana tukultu ya rasulullah bi abi anta wa ummi tace ya manzon Allah zan iya bada mahaifina da mahaifiyata su hallaka dan na fanshi rayuwarka fa aka bartu da khabar Aisha tace na bashi na labarta masa labarin nace ga yanda akai bayan ka ne nabi Allah sai manzo Allah yace fa anti sawadul ladhi ra'aituhu aman yanzu ke ce duhu duhun da nake gani a gaba na ashe kuntu na'am Aisha tace kwarai ni ce bala hazani fi sadri lahazata aw ja'atni tace manzo Allah sai ya hangaje ni a kirji na ya jinke hannu ya hangaje ni tace wallahi hangazar da ta sa he da na ringa jin rakadi da ciwo a kirjin nawa kuma kada da manzo Allah ya hangaje ni sai yace azananti an yahifa Allahu alayki wa rasuluhu yanzu zato kike Allah da manzon shi su zalunce ki zato kike Allah da manzon shi za su zalunce ki kwanan ki ne ba an gane ko tunda ita kishi ya kama da tana zaton cewa dakin wata matar shi daga cikin matan shi je domin Allah bai taka masa burki akan haka shi ne manzo Allah yace azananti an yahifa Allahu alayki wa rasuluhu shin yanzu zato kike Allah da manzon shi su zalunce ki su tauye miki haƙƙinki qalat mahama yaktimin nasu ya alimullah Aisha tace a duk lokacin da mutane suke famar koyi wani abu to su tabbata cewa Allah yana sanar da shi duk abin da kake famar ka koyi to kar kai tsammanin cewa Allah bai sani ba Hausawa ma fada muke yara ma fada suke in ka koyi mun ka koyi ma Allah tace mahama yaktimin nasu a duk lokacin da jama'a suke famar koye abu to ya alamullahu Allah yana sanar da shi kada na'am manzon Allah yace kurai haka ne kada sai yace mata fa inna jibrila ki sanna cewa jibrilu alaihi salam atani hina ra'aiti a lokacin da kika gana tashi shine Allah ya turo shi daga nan sai zo guna fanadani ya tsaya a kofar gida ya kiraye ni fa akhfahu minki kuma ya buye kiran dan kade ya buge ya tada ki fa ajautuhu fa akhfaituhu minki na amsa masa kiran da yimin nima sai na buye a sannu dan kada in tada ki walam yakul li yadkhula alayki wa qad wada'ati thiyabaki bai dace ba a ce a irin wannan lokaci jibrilu ya shigo cikin gidanki alhali kin tube tubabinki kin aje bai dace ba a ce ya shigo domin cikin dare ne wa zanantu an an qadra qadti maza Allah yace kuma ni na yi zaton kin yi bacci ashe baki ba fa karihtu an uqi baki maza Allah yace dan haka ina kyamar in farkar da ke daga baccinki in katse miki baccinki ina kyamar haka wa khashitu an tastawhishi kuma ina jin tsoranki kewa in kina farke na tashi na barki ai zaki ringa jin tsoro kewa gida ke kadai babu kowa dan haka kenan nayi su na tashi ba tare da cewa kin sani ba fa kada sai yace mata inna fa kada jibrilu yace da ni inna rabbaka lalle ubangijinka ya amurka yana umarninka a yanzu an ta'tiya ahlal baqi'i ka je ma ma'abuta wannan makabarta ta baqi'a fa tastaghfir lahum ka roka musu gafara ta Allah taka nas ya turo Jibrilu a cikin dare ya je ya fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci ya tashi ya je makabarta ta baqi'a ya roka musu gafara dan haka ziyarar makabarta ba ta da lokaci ko dare ko rana duk lokacin da ka samu dama zaka iya ziyartar makabarta an gane ko bid'a ne kebance ranar juma'a game da ziyarar makabarta hadisin da yazo akan haka hadisi ne maududi kirkira shi akai cewa wanda ya ziyarci makabarin mahaifansa ko dai daga cikin mahaifansa a ranar juma'a mala'ika kaza za su rinka masa addu'a zai san wannan hadisin ƙarya ne kirkira shi akai ziyarar makabarta ba ta da wata rana ke bantacciya kuma ba ta da wani lokaci ke bantacce ko dare ko rana a wannan hadisi cikin dare ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ziyarta qalat aisha sai ta ce masa qultu sai na ce kaifa aqulu lahum ya rasulullah ya manzo Allah in na ziyarci makabarta ni kuma yaya zan fada me zan fada na addu'a wannan dalili ne wanda yake nuna mana mata an sunnanta musu ziyarar makabarta amma haramun ne su yawaita ba laifi mace lokaci zuwa lokaci ta kan iya ziyarar makabarta inda ba a ziyarar makabarta manzo Allah sai ya ce ma Aisha abinda tambaya ta yi ta ce ya rasulullahi in na ziyarci makabarta me zan fada qala sai manzo Allah ya ce mata uli kici assalamu ala ahli diyar min almu'minina wal muslimina wa yarhamu Allahu almustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insha Allahu bikum lalahiqu kici amincin Allah ya tabbata ga ma'abuta wannan gida na mu'minai da muslimi Allah ya ji kan waɗanda suka gabace mu da kuma waɗanda suka yi jinkiri lalle dai mu game da ku masu haduwa ne in Allah ya so tabbas mu masu haduwa ne game da ku to kaga wannan hadisi yana nuna mana abin da yake sunna game da ziyarar makabarta in zaka yi addu'a ba tsugunnawa ba zaka yi kuma ba kabarin zaka sa gaba a alkibla zaka fuskanta gabas zaka fuskanta an gane ko gabas zaka fuskanta ka daga hannunka ka buda da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba yasin ba zaka karanta ba tabaraka ba qul huwallahu ba ayatul kursi ba inna anzalnahu li zaja'a ba iya abinda zaka yi addu'ar da ta kunshi roƙon gafara ga mamata manzo Allah iya abinda ya fada Allahumma ghafirli ahli baqi'il barkat Allahumma ghafirli ahli baqi'il barkat ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta ta baqi'a haka manzo Allah yayi ta fada shin me iya tabaraka ko yasin shi yazo da tabaraka da yasin ki da qul huwallahu amma bi karanta ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah katira hausawa muka ce sanin hanya ya soko an gane ko ba mu da wata hanya face ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yayi shine mai kyau a wurin dukkan mu'mini abin da ya bari shine mara kyau dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muke Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.